This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu ta gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da Nomad da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Haka kuma za a iya sauraren mu a kowane lokaci ta kafar sadarwar yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Da shike yau take Kirsimeti, za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe-gaishen Kirsimeti daga ƴan uwa da abokan arziki. Amma kafin nan, ga labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. A Najeriya, wata tankar dakon iskar gas ta yi bindiga kuma ta kashe fiye da mutane 100 a kudu maso gabashin Najeriya. Gobara ta tashi ne jiya Alhamis a wata masana'antar iskar gas a garin Newi da ke jihar Anambra, lokacin da motar dakon iskar ta yi bindiga bayan da ta sauke abin da take dauke da shi. Rahotanni suka ce wutar ta tashi ta kone mutane masu yawa wanda suke tsaye a layi domin sayin iskar gas saboda amfani da shi wajen girke-girke a gida. An yi jigilar waɗanda suka jikkata zuwa asibitin koyarwa na Namdi Azikiwe da ke garin na Newi. Babu tabbas kan yawan mutane da suka jikkata. Rahotanni suka ce ya ɗauki sa'o'i masu yawa wutar tana ci da ƙarfi. Ɗaruruwan Amurkawa ne a kudanci da kuma yankin yamma maso tsakiyar ƙasar za su yi bikin Kirsimeti a sansanoni, bayan da wasu mahaukatan guguwa na ba safai ba a cikin watan Disamba suka lalata gidajensu. Hakanan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ɗauke da iska sun kashe aƙalla mutane 14 daga ranar Laraba, lamari da ya sa gwamnan jihar Mississippi Phil Bryant ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomin jihar masu yawa. Irin waɗannan guguwar masu tsananin gaske fiye da 12 ne suka yi ɓarna a jihohi da suke arewaci har zuwa Michigan, suka lalata gidaje da wuraren kasuwanci. Rahotanni suka ce mutane 7 ne bala'o'in suka halaka a jihohin Mississippi, mutum 6 a jihar Tennessee, sannan mutum guda kuma a jihar Arkansas. A ƙasar Siriya, ƴan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yaƙin ƙasar suka kai kan ƙauyukan birnin Damascus waɗanda suke hannun ƴan tawaye sun halaka aƙalla mutum 20. Ƙungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce mata da yara suna daga cikin waɗannan hare-haren suka rutsa da su a farmakin da dakarun gwamnatin ƙasar suka kai jiya Alhamis kan ƙauyen da ake kira Hamoriye. Wasu da dama kuma sun jikkata. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen ƙasar Walid Muallim ya ce a shirye ƙasar take ta shiga taron sulhu kan rikicin ƙasar da za a yi a Geneva ba tare da shishigin ƙasashen waje ba. Mako ɗaya bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani shirin sulhu da ƙasa ke goyon baya da zammar kawo ƙarshen yaƙin basasa da ƙasar take fuskanta. Ministan ya bayyana haka ne yayin da yake magana jiya Alhamis a birnin Beijing, inda ya gana da kuran aikinsa na ƙasar Wang Yi. Muallim ya ce tawagar gwamnati za ta shirya da zarar ta samu jerin sunayen mutane da za su wakilci ƴan tawaye. Wani sabo da kiciya barke a yammacin kogin Jordan jiya Alhamis, har jaman tsaron ƙasar Isra'ila suka harbe suka kashe Falasɗinawa 3 waɗanda suka kai hare-hare da wuƙaƙe da kuma farwa mutane da mota. Mutum na 4 an kashe shi ne a wata arangama da dakarun Isra'ila. Harin farko wani Bafalasɗine ne ya daɓa wasu masu aikin gadi ko tsaro su biyu wuƙa a yammacin kogin Jordan a garin da ake kira Ariel kamin a harbe a kashe shi. Jim kaɗan bayan wannan ne wani Bafalasɗine kuma ya yi ƙoƙarin ya kai wa sojojin Isra'ila hari da screwdriver kusa da garin Hebron, suka harbe suka kashe shi ma. An harbe aka kashe wani Bafalasɗine bayan da ya yi ƙoƙarin ya farwa wani soja da mota. Sojojin na Isra'ila sun kashe wani Bafalasɗine na 4 a yayin da suke ƙoƙarin kama wani kusa da garin Kalandiya a yammacin kogin Jordan. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau take Kirsimeti. Papa Roma Francis ya jagoranci ɗariƙar Katholika mabiya miliyan 1,000 da miliyan 200 a faɗin duniya yin addu'o'i na shigar Kirsimeti a jajiberin ranar, wato jiya Alhamis, a jami'ar St. Peter's da ke Basilica. A cikin jawabinsa, Papa Roma ya tsawata kan abin da ya kira kuɗin mallakar abin duniya, jin daɗi da kuma tara dukiya. ya bugaci jama'a su yi la'akari da yanayi da kuma inda aka haifi sayyidina Isa alaihi salam, yace ya bugaci jama'a, hakan ya bugaci jama'a su kasance masu sadaukar da kai da gudanar da rayuwa cikin tsanaki ba tare da zarmiya ba. Papa Roma dan shekaru 79 da haihuwa daga kasar Argentina ya amfani da jawabin sa wajen jaddada muhimmancin nuna jinkai, tausayawa, kauna da kuma adalci, matakai da shugabancin sa suka fi mai da hankali akai tun zaman sa Papa Roma. A Afghanistan, hukumomi a yankunan karkara da ke lardin Nangarhar sun ci tashar rediyon kungiyar ISIS da ake kira Sadat Khilafat, wato muryar daular Islama wacce take yada farfagandar nuna goyon baya ga kungiyar ISIS din, ya daina aiki. Tashar wacce take kwaikwayon takwarorin aikin da kasashen Iraki da kuma Siriya tana aiki a kalla sa'a daya wuni, inda take jawo hankalin matasa waɗanda suke fama da kuncin rashin aikin yi wadda ya kai kashi 24 cikin 100 na al'umar kasar. Rashin aikin yi ya fi tsanani tsakanin matasa waɗanda ƙungiyar ta ISIS take auna farfaganda a kansu. A halin yanzu dai tashar rediyon ta ISIS wato yana yada, wato a halin yanzu tashoshin da ake kama rediyon na ISIS da yake yada farfaganda, anji yana yada takin yancin ƙasar ta Afghanistan da wasu kaɗe-kaɗen gargajiya. Kakakin gwamnan Nangarhar ya ga muryar Amurka cewa hukumomin yankin sun samu nasarar tsaye da aikace-aikacen rediyon, yanzu suna kokarin gano inda rediyon yake. Amma wasu jami'a karamar hukumar suka ce sai ta yi wasu dakaru da ke kasan waɗanda daga kasashen waje suke, su ne suka taimaka hukumomin yankin suka rufe wannan gidan rediyo.
Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na musamman na gaishe-gaishe na Kirsimeti wanda Gras Alheri Abdu za ta gabatar.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Alisa, look at me with Christmas last year.
Not but in Chiwa, like Christmas last year.
Ina aika sakon gaisuwa na Krismasi ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Tare da sallama masu saurare, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa ilahirin al'umma Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan rana lafiya. Grace Alheri Abdu ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba mazauna Amurka maza da mata, yara da manya, damar sada zumunci.
Merry Christmas and Happy New Year.
Alheri Aminu Sauda, ina gaida ƴan uwana Naomi Yohana da mai gidanta da ƴaƴanta a Malumfashi. Ina gaida Musa Barau da matarsa Habiba da ƴaƴansa a Kaduna. ina gaida mai dawa da matarsa Rabu a mararraba kankara tare da ƴaƴansu duka. Ina gaida Abbas Soja da matarsa da ƴaƴansa a Lagos. Ina gaida Yusuf Hauna da matarsa Sa'adatu da yaranta duka sheka. Ina gaida Hajara Haruna da malama Hadiza Ayuba da iyalansu duka a malumfashi. Ina gaida Asaba Musa Bahagu da mijinta da yaransu dukansu a malumfashi. Ina gaida yara na Abida Sani da mai gidanta da yaranta da suke zaune a Jos. Ina gaida Baraka Aliyu da Alisa Batu Unni Aliyu a malumfashi. Ina gaida Ibrahim Sani da matarsa Hajara. Ina gaida Nuhu Sani da matarsa da yaransa da Safiya Bako da yaranta Duliya. Ina gaida iyayena Mama Maryamu Tambaya malumfashi da kuma Abu Sali malumfashi. Ina gaida sauran ƴan uwa da abokan arziki duka da ke zaune a malumfashi da fatan za su yi bikin Christmas lafiya a huta lafiya. Na gode.
Suna na tata Gideon Gata. Na so in gaida babana Maika Gata a Abuja. Na so in gaida kakana kakaka a malumfashi Katsina. Na so in gaida cousin Dinga Jos Abuja. And na so in gaida Aunt Dina Jos Mantas Naso Ngaida Koa Naso Ngaida Ilayinsu Barka da Christmasi.
Nuna na Ruda Gata daga nan Maryland America. Naso Ngaida su kakaka da kwaba a malumfashi. Ina musu barka da Kirsimeti. Ina so in gaida su Uncle Tamtam da iyalinsa a Jos. Ina so in gaida Mommy Das da iyalinta a Jos. Ina so in gaida su Uncle Jedi da iyalinsa a malumfashi. Ina so kuma in taya Alisa murna domin auren Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya. Ina so kuma in gaida su mama a Bauchi, maman yara ake ce da ita. Ina gaishe su barkansu da Kirsimeti. Ina gaida su Alheri da mai gidanta Fasto barkansu da Kirsimeti. Ina gaida Mami Banta a Abuja. Ina gaida su Mami Aliyu a Abuja. Ina ce barka da Kirsimeti.
What is Christmas?
Christmas is for caring.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's where loving people dwell.
Your nana, Emily Pukuma, and then Bjorn in Washington, D.C. Dani da mai gidana.
Captain Garni Pukuma, Commandant Soji a nan Washington DC.
Muna isar da gaisuwanmu na da Kirsimeti da sabon shekara. Da farko muna gaida Reverend Alfred da Comfort Pukuma. Sai kuma Sibiya da mai gidanta da yarsu Adasa. Titida da mai gidanta da Dantu Abba. Shilni da mai gidanta da Malam Asuda da Malam Jimmy. Muna kuma gaida Malam Benson da Malam Rifkatu Jelani da dukan iyalinsu. Muna gaida Yarin Margali Justice Estefanus Thomas, Yalin Justice Nathan Musa, Yalin Reverend Christopher Briston Agombi, Yalin Saro Buba, Yalin Pharmacist Haniel da Sarah Haziel. Muna kuma gaida Yalin Baba Yali Gata Malum Fashi. Muna gaida Malam Sani Nikita na Gombe 2 Clinic. da iyalin Inspector Ninus Vira a Gombe.
Muna kuma gaida abokanan arziki Ihas Idris, Dr. Abdulaziz Adamu, Dr. Amos Peter, Vera Luka, Yusuf Chidama, Balanya Daiti, Lawandi Bala, Mohammed Suleiman, Samuel Jonathan Chop Chop, da duk sauran abokanan arziki.
Muna kuma mika gaisuwa zuwa abokaninmu na Ghana, Baba Makari da Malam Bawa da Malama Rukaya a Sabon Zango. Da kuma abokaninmu a Niger, Malam Yaya Ibrahim Yaya, da abokinmu a Senegal, Mamadou Bodia da Matarshi da yaransu.
Da fatan an yi Kirismeti lafiya, Allah nuna mana sabon shekara mai albarka. Mun gode.
Sunana Helin Bako daga California. Ina isa da dubban gaisuwa na Kirismati ga Sarkin Tangale mai girma Abdu Buba Masheru da jama'arsa. Ina gaida yayana David Bako da iyalinsa a Gombe. Ina gaida Adata Norma Ade da mai gidanta a Abuja. Ina gaida kanina Dalton Bako a Gombe. Ina gaida Orisa kanwata Masam a Gombe. Ina gaida Antina Bilkatu Kure a Biliri. Ina gaida Anti Hadiza Hamma a Gombe. Ina gaida Antina Ruth Shiru a Gombe. Ina gaida Mama Elizabeth Labala a Gombe. Ina gaida Kauna Maidawa a Abuja. Ina gaida Kauna Marula Korok a Banganje. Ina gaida Kauna Adam Bako. Ina gaida Kauna Meshak Bako da Kauna Dalladi Bako da Antina Asabe Bako a Banganje da ita kuma Asanat Bako a Banganje. Ina gaida kawayena Elvina Jibrin Dawa a Biliri, Fati Radekson a Tanglang, Fati Ishaya Malum a Biliri, Delu Tadi Maman Ango a Biliri, Natuale Dokori Atal, da ita Iros Ikebe a Biliri, da Abigail Kwangs a Biliri, da ita Renos Lakadiabe. Ina gaida ita Leona Tele, da Grace Gado, da Hadiza Yem, da Mary Malachi a Tanglang. Ina gaida kawayena Keshia Bintus, da ita Apiomi Lakwasa. Ina gaida kanwata Eunice Kure a Biliri. Ina gaida matan Nigerian Women Against Violence. Ina gaida ita Antina Miro London, da ita Sonia Lawrence, da Hawa London, dukansu a Banganje. Ina gaida Kauna Muhammadu Kashere Ayola, da fatan za a yi Christmas lafiya.
Sujada kai ne kade farkon komai da karshe kai ne kade yau ba ma dawa mi o dama mulki dubai to na kane arabana kai samu ya beta daga yau arabana bari girma daga ukata su tabata garena.
Na kai shi an tabu baki tabu kawsar da an kwat bangan kawle tari John Dakum Victor Dakum Green R Daniel Lot Sekel Lot the Emmanuel Dakum the Annabel Dakum the Jack Dakum. Na kai so ana son shi barka da Christmas nana Isaac.
Brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth.
Sarji, ina aikin bishara a nan Chicago a kasar America. Ina murnan aika da sakon gaisuwa ta Krismati na wannan shekara ga ƴan uwa da ƙaunatattu duka waɗanda suke Najeriya, musamman ina cewa Ubangiji Allah ya sa ayi wannan hidima, ayi wannan biki ta Krismati lafiya ƙalau. Na ba da gasken cewa Ubangiji Allah wanda ya kamu ga wannan lokaci zai tabbatar mana da haka. Ina cewa ayi hidiman tare da ɗaukaka na sunan Ubangiji Allah domin bishara ta bunƙasa a duk inda za a yi wannan hidima. Bari dukanmu mu ɗaukaka Kristi Yesu, kada mu yadda mu shigo da wani abin da zai zama mana abin kawo a kunya ga sunansa. Ina murnan tare da ku cewa Ubangiji Allah ya kamu ga wannan lokaci kuma ya tabbatar mana da na gaba. Ubangiji Allah ya bishe mu.
Ni ne Injiniya Dauda Ake Nuhu daga Amurka, jihar Sakarwana. Ina fata ne a wannan hutun Krismeti ƴan uwana suna nan lafiya da iyalinsu. Ina gaisuwa yayana Injiniya Epiphanius Ake Nuhu da iyalinsa, Nonna Marcus da iyalinta, Gideon da kuma Monday Ake Nuhu da iyalinsu. Gaisuwa gare ki Surukanawa da kuma yaranki da iyalinku, Christiana, Justina da kuma Giwa. Na fatan dukanku kuna lafiya, Ubangiji ya tsare ku a wannan lokaci har sabon shekara mai zuwa. Gaisuwa a wannan Krismeti. Na gode.
Sunana Janet Lambda daga Maryland, USA. Ina son gaida Friday Lambda da Sarah Lambda da kuma Mrs. Lashad Laven, Lambda Lashad Laven da kuma Fonji Borat da kuma Fonji Lantau da duk mutanen Lantau da kuma Kanwa yana da brother na Sarah Lambda, Nancy Lambda, Juchit Lambda da kuma Kawata Masjid Pompe da kuma Bob Tanina. Ina son gaishe su Alisa, fata a gama Christmas nan lafiya.
I ain't talking just to tease. People like you don't go on trees. Look ahead, that's how it's gonna be. I got everything I need around my scope for Christmas tree.
So Nana Beatles, Governor. Ni da iyalena muna a garin Mount Pleasant a jihar Iowa. Muna fata dukanku a fadan Kagoma kuna nan lafiya. Muna gaida sarkin Kagoma wato Pope Gong mai martaba Paul Zaka Yom. Kuma muna gaida Retired General Adamu Jeri da Rear Admiral Anuhu Yom. Muna gaida su Andrew Njoma da iyalansu. A can a zangon Kataf kuma muna gaida Yakubu Gora da iyalinsa. A Kaduna muna gaida su Bashir Usman da iyalinsa. To Bash ya Martabus, muna fata dukan kukuna nan lafiya. Wato wannan Christmas Day yaranmu za su zo su yi ina da mu. Za mu bude saraban da muka ba juna, mu ci abinci, mu ci shinkafa, kuma mu je church. Muna fata dai wannan sabon shekara zai kawo dukanmu alheri.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai ku kasance tare da mu a shirinmu na ranar idan Allah Ubangiji ya nuna mana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen. Kafin mai sallama barin bi sahun sauran mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara da ke kamawa mako mai zuwa idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu zaman lafiya kasashen mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga iyayena Reverend Iliya Gata Malin Fashi da kakaka da ƴan uwana Mrs. Das Nehemia Gata Linda Yakubu Tambaya da kuma miƙa gata dukkan su da iyalansu. Ina miƙa gaisuwa fata alheri ga Ladi John Amiyango da fatar an shekara lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shiri musamman Julie Gresham da jami'an ɗakin labirari da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. A ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lami lafiya da alheri.
Allah ya sa duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
To madalla da fatan kun ji dadin gaishe-gaishen. Sai kuma a shirinmu na gaba za mu kawo muku kashi na biyu na waɗannan gaishe-gaishe. Yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya.
A Najeriya wata tankar da kun iskar gas ta yi bindiga ta kashe fiye da mutane 100 a kudu maso gabashin Najeriya. Gobara ta tashi ne jiya Alhamis a wata masana'antar iskar gas a garin Newi da ke jihar Anambra lokacin da motar da kun iskar ta yi bindiga bayan da ta sauke abin da take dauke da shi. Rahotanni suka ce wutar ta tashi ta kone mutane masu yawa waɗanda suke tsaye a layi domin sayin iskar gas. Ɗaruruwan Amurkawa ne a kudanci da kuma yankin yamma maso tsakiyar ƙasar za su yi bikin Kirsimeti a sansanoni bayan da wasu mahaukatan guguwa na basafai ba a cikin watan Disamba suka lalata gidajensu. Haka nan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ɗauke da iska sun kashe aƙalla mutane 14 daga ranar Laraba, lamari da ya sa gwamnan jihar Mississippi ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomin jihar masu yawan. A ƙasar Siriya, ‘yan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yaƙin ƙasar suka kai kan ƙauyukan birnin Damascus waɗanda suke hannun ‘yan tawaye sun halaka aƙalla mutane 20.
Da taƙaitattun labarin duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake dawo muku da wasu shirye-shiryen namu. A madadin sauran abokan aiki na a sashen Hausa na muryar Amurka, ni Ibrahim Jarmai ke cewa a sha bukukuwan Kirsimeti lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.